La création d'un bataillon devient une impérieuse nécessité à Yeya pour la sécurité de deux régions, Tawa et Dosso, en occupant cet espace vide qui sert d'appui aux malfrats.
Maga takardan ofishin gwamnan jihar Dosso kenan a lokacin da yake karanta jawabin kammala taron da ya hada jahohin Dosso da Tawa daga jamhuriyar Niger sai Sokoto daga tarayyar Nigeria, inda yake cewa mahalarta taron da ya wakana a birnin Tawa. Girka rundunar tsaro aya a cikin gundumar birnin Kwani ba da kariya ne a wannan fili tsakanin Dosso da Tawa dake kasancewa mafaka wa masu aikata miyagun laifuka ya zama wajibi, inji shi. Shide taron da ya kwashe kwanaki biyu ya wajiba ne bayan ganin waɗansu ƴan ta'adda suna gudanar da waɗansu ɗabi'u dake alaka da ta'addanci a garin Jimajimi dake cikin karamar hukumar mulkin Tangaza a cikin jihar Sokoto tarayyar Najeriya dake kasa ga kilomita 1 da Jimajimi ta jamhuriyar Niger dake cikin gundumar birnin Kwani. Bayan kammala taron, mun gana da gwamnan jihar Sokoto Aminu Waziri Tambuwal da ya mana karin bayani game da wannan lamarin da ya haifar da fargaba wa al'ummomin da ke kewaye da Jimajimi ta Tangaza local government dake cikin jihar Sokoto.
Kwanan nan muka samu wani yanayi inda wasu baki mutane suka rinka shigowa suna yin abin da bai dace ba, musamman a cikin yankin jihar Sokoto da kuma bangaren Tawa da Dosso, waɗanda kuma baƙin habre ne waɗanda ana tsokarin a tabbatar da ko su waye, kuma a ɗauki matakin tabbatar da cewa an ɗauki mataki a kansu, kuma mun inganta tsaron al'ummarmu a wannan yanki baki ɗaya, musamman abin da ya kama yankin nan. Wannan motsin kamar da faɗa na mutanen da ake cin baƙin habre wanda suka shigo ta wannan bangaren da kuma Somalawa da sauran sassan ƙasar Gudu balle da sauransu, shi ne ya ƙara musabbabin asasa wannan zaman don mu tabbatar da cewa mun shawo kan wannan matsala insha Allah.
Wannan taron na ƙasa da ƙasa ya wanzu ne bayan hukumomin wannan yankin na Niger Nigeria sun samu labarin waɗansu mutane da gwamnan jihar Sokoto ya ce baƙin haure ne suna ayyukan ta'addanci a wannan yanki, kamar yanda Malam Abba Lele shugaban gundumar birnin Kwani ya muna ƙarin bayani.
Cikin kwana biyu nan cikin ikon Allah mun samu labari sun tattara kayansu sun koma cikin Najeriya. To amma duk da wannan za mu fi sau da ƙafa, kuma su 'yan Najeriya kin sun samu labarin sun koma wurinsu na da a cikin jihar Sokoto, amma su ma sun ɗauki niyya za mu gama ƙarshi da mu da su, wannan jihadist mu gama da su, su bar duka wannan yankin namu ya zamanto mutane su samu damar walwala, tunda suna zawa suna tilasta mutane su ba su zakka ta dabbobi, su ba su kuɗi suna ɗauki a mutane don saman da a ba su kuɗi tukun su maido su, abubuwa ne wanda a da ba mu san su ba, amma yanzu ya fara samuwa.
Kiran da mahalarta taron suka yi na ganin an girka wata bataliyar askarawan soja a yaya da cigaba da yawon sintiri da jami'an tsaron Bagaruwa da birnin Kwani ke yi yanzu haka da ma zagayen rundunar tsaro ta tarayyar Najeriya wanda take yi a wannan iyakar da ta haɗa Nijar da Najeriya ya sa jama'ar wannan yanki sun dawo daga cikin halin zulumi da fargaba da suka fada kwanakin baya. Hasali ma samun labarin girkar rundunar yaƙi da ta'addanci ta Amurkawa a iyakar birnin Kwani da Najeriya a nan gaba zai ƙara tabbatarwa al'ummomin wannan yankin da zaman lafiya mai ɗorewa. Haruna Maman Bakwa na birnin Kwani, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Tawa a jamhuriyar Nijar.